Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Ana gwamza fada a kusa da masana'antar sarrafa karfe na garin Mariupol, yayin da Ukraine ke kokarin ci gaba da rike birnin kudancin kasar da kuma karyawa Russia kawanya da ta yi. A halin da ake ciki kuma, Russia na barazanan kai hare-haren makami mai linzami akan babban birnin Ukraine Kyiv. Kakakin ma'aikatan tsaron Ukraine Alexander Mutuzyanik ya bayyana cewa kasar Russia ta yi amfani da bama-bamai masu cin dogon zango wajen kai hari akan birnin Mariupol a jiya Juma'a a karon farko tun bayan harin da ta kai a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ana cikin mawuyacin hali a Mariupol kuma mai munin gaske. Ana ci gaba da gwamza fada, inda sojojin Russia suke kira ga ƙarin runduna su mamaye birnin, amma ya zuwa yanzu Russia ba ta yi nasarar kama shi gaba ɗaya ba, inji Mutuzyanik. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi amfani da taro da ta yi da shugaban kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a jiya Juma'a, ta yi Allah wadai da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, ta kuma nana ta muhimmancin haɗa kan kasashen duniya su yaƙi shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Tanzania ta kaure cewa duk kudurori guda uku da suka shafi rikicin a zauren Majalisar Dinkin Duniya, ciki har da ƙuri'ar neman ƙasar Russia ta janye sojojinta, ta ba da kariya ga fararen hula da ayyukan jin kai a Ukraine, da kuma kada ƙuri'ar dakatar da Moscow daga kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya. Harris ta gana da shugaban kasar Tanzania a ofishinta na buki da ke kusa da fadar White House, haduwa mai tattali da tarihi tsakanin shugabar kasa mace ta farko a Tanzania da mace ta farko a Amurka a matsayin mataimakiyar shugabar kasa. Dubban masu ibada ne suka halarci taron addu'o'in tunawa da tafiya Golgota, wanda Papa Roma Francis ya jagoranta a dakin taro na Rome a jiya Juma'a, bukin da batun yakin Ukraine ya mamaye shi. Wannan shine karin farko da bikin shekarar na ranar Juma'a mai kyau, ko kuma Good Friday a Turance, wanda ke nuna ranar da Yesu Almasihu ya rasu a kan gice a cikin shekarar Krista, wanda aka gudanar a dandalin tunawa da Romawa tun shekarar 2019 sakamakon cutar COVID-19. Hakan yana zuwa ne kwanaki biyu kafin bikin Easter, hutu mafi muhimmanci na Kiristanci. Papa Roman, wanda ya sha yin Allah wadai a kan rikicin na Ukraine, ya kuma kira da a tsagaita wuta na Easter, inda ya roki cewa abokan gaba su yi musafaha da juna, su gafarta wa junansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne kwamitin gudanarwa na kamfanin sadarwar Twitter ya kada ƙuri'ar amincewa da yin amfani da wata dabara da ya kira da poison pill, don daƙile yunkurin hamshakin ɗan kasuwan nan Elon Musk na karɓar ragaman kamfanin. A wannan dabarar kariyar, dukkanin masu hannu jari a Twitter banda shi Musk za su iya sayan ƙarin hannu jari da rausa. Hakan zai rage ƙarfin jarin da hamshakin attajirin duniya ya zuba a kamfanin, da kuma ana shi ɗaukar mafi yawan masu hannu jari da ke goyon bayan yunkurin nashi. Idan hannun jari da Musk ke mallaka a Twitter ya kai kashi 15 cikin 100 ko fiye da hakan, to lallai wannan dabarar za ta fara aiki. Musk, wanda a farkon wannan mako aka bayyana shi a matsayin babban mai hannu jari a kamfanin da kashi 9.2 cikin 100 na hannu jari, daga baya ya bada tayin sama da dala biliyan 43 ko kuma dala 54 da cent 20 na hannu jari domin sayan kamfanin gaba daya. Tayin na Musk ya kasance babban hannun jarin Twitter na yanzu, wanda bai wuce sama da dala 45 ba. A ƙarshe, wata kungiyar 'yan majalisar Amurka su shida sun kai ziyara a kasar Taiwan a jiya Juma'a, inda suka bayyana goyon baya mai ƙarfi ga kasar ta tsibiri mai cin gashin kanta.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya nuba ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheriya gurin naku
lafiya limi ya New York
da munan a New York ne alhamdulillah
ya kuma aka ji da ibada
alhamdulillah mun gode ma Allah alhamdulillah ga azumi nan na tafiya ya kusa karewa ba za a ce tunda ya raba tsaka
haka yake
wallahi dan kuma barkamu da lokacin Easter
haka yake to barka ka dai mun godiya kwarai da gaske
ai masha Allah
ta dalilin haka baba yau muke shiri na musamman an aiko mana da gaishe
kwarai kwa
za mu tafi Niger Kamaru Ghana
ai na hango ku ma su
ko ina ga su dan
Allah ga su dan
yawa
da ka duna da sauran su
na Kaduna da sauransu da wakilan mu suka aiko mana
haka
domin mika gaisuwa ta musamman to ba tare da bata lokaci ba baba inda shirin namu ya ta'allaka kenan
haka
bari mu mika gaisuwar fata alheri da barka da Easter ga Reverend Solomon Guruza da iyalansa da baba Sajan Garba Bundot da Reverend Ishia Kusile sai kuma Mr. Danjuma Bello da iyalinsa da Dr. Dauda Bute da iyalin shi sai Mrs. Tabita Kamji da Mr. Bako Lewi sai Mrs. Lois Lasiri da iyalanta. Allah ya sa na faɗi Lasirin nan da yamma ba. Sai kuma General Yakubu Usman da iyalansa da Pastor Samson Yakubu da iyalinsa. Gaisuwar abar ya huce da barka da ista ga Reverend Mati Kwanar Dangora Ekwa Church Kano da Pastor Yohana Michelia Kano, sai Talati Duniya da Margaret Auta Matthew Kaduna da Linda Bitrus ta National Biotechnology Center Kano da kuma Nuhu Moses, da fatar sun tashi lafiya.
To sai wannan kuma gaisuwar abar ya huce da kuma barka da ista zuwa ga Pastor Yohana Buru da ke Kaduna, da Pastor Simon Doli da Yelchini Wilberforce, sai kuma Dalladi Gaddafi Bigun da Mr. Mesha Chindaba da Felix Onywa na Rutes, sai kuma Sani Chindaba da Kennedy Dalladi Shemu da kuma Dani Gonzog da Peter Gobon, tare da fatan sun tashi lafiya kuma an yi bikin Easter lafiya.
To bari kuma mu nufi jihar Gombe Najeriya baba, domin mika gaisuwar Reverend Kalas Abubakar Bulus zuwa ga da mu aka fara baba. Grace Alheri Abdu da baba Yakubu Makeri
da dukkan ma'aikatan,
muna godiya kwarai da gaske ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ekwa Church Lano Tila Deba da Ekwa Gombe DCC, membobin Ekwa gaba ɗaya da dukkan kristocin faɗin duniya, da fatan za a yi bukukuwan Isa lafiya. Allah ya ba mu alheri da zaman lafiya baki ɗaya. Amin.
Amin summa amin.
Sai amin summa amin.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
gaiso fata alheri ga London Ibrahim Ayen Ibanga PR Nigeria Abuja. Allah ya sa na faɗi. Ina jin ko iye ne Ibanga Ibanga.
Okay.
Da kuma Beatrice Gwantu a Federal Safety da Jacob Ajakaye. Sai gaisuwar fata alheri ga Yakubu Gidado da iyalansa da Matthew Kadans da iyalansa. Da fatar an yi isa lafiya.
Yanzu kuma bari mu miƙa gaisuwa a bari ya huce da barka da Easter zuwa ga Mr. Vincent ma'aikaci a bankin Prudential da ke Abuabu a Kumasi, da Apostolic David Akure Apia limamin cocin Presby, da kuma Emmanuel wadda aka Mr. Emmanuel da aka fi sani da Imako Dinata, hukumar samarwa matasa a gundumar Asakwari Manfong ko kuma Asakwari Manfong municipality kenan, da Mr. Steven shugaban kungiyar masu fama da nakasa a birnin Kumasi, da Madam Mausi ma'aikaciya a kamfanin mai na Binab Oil da ke Abuabu a Kumasi, da Mr. Wusu technician wato na Zuriya FM a Kumasi, da Osofu Jemfi malamin addinin Krista a cocin a Dukurun Presby, sai kuma Sister Ajuwa da mijinta daga Asawasi a Kumasi, da Timothy Graham dalibi a Jami'an Christian Service University a Kumasi, da kuma George Kakraba malami a makarantar NIIT da ke birnin Kumasi. Da fatan an yi bukin Easter lamun lafiya.
To amin ba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa
da ka
daka bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mr. and Mrs. Ogashua Samuel zuwa ga Dr. Christopher Iyamoga da iyalansu da pharmacist. Ina tsammani an ce dai pharmacy ne amma ina kyautata zata ana cewa pharmacist Ishaleki da iyalai da iyalan Ogoshi da John Bawala Osumayi. Sai Mr. and Mrs. Mark Ogiri da Mr. and Mrs. Albert Adra da Mr. and Mrs. Onawo Omame. Gaisuwar fata alheri ga Osana Isheku da Mr. and Mrs. Moses Ogiri. Sai Mr. and Mrs. Augusta Dogara da Mr. John Omaku da iyalansu. Sai Mr. and Mrs. Auta Godwin Lassa da kuma dukan abokan shi yace da ke Doma Kiana Obi Alago da jihar Nasarawa baki ɗaya. To tunda muna da jihar Nasarawa, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga ambassador da mai ɗakinsa Dr. Samu Jimba, da fatar an yi Easter lafiya.
Amin summa amin.
Cynthia, 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 da wurin ki daya babu wani. Cynthia, 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 da wurin ki daya babu wani. Cynthia, da wurin ki daya babu wani. Amsa ya raba da ibo ba marabe ba.
yana shi za mu sa gaba ba dan canta ka jama ba
To baba yau labarin da zan baka ko tunda ana bikin Easter labari ne zan baka na kudi tunda dai ka san
to ana ne ne ka ana da bukatar kudi
yawa
a kashe bukatu
yawa to wannan labari ne na wani bakano baba da ya tsintuwa da dadewa ina ji na taba bada wannan labari ne da Ibrahim Rabiu ya taba aikowa a jihar Zamfara
haka
yace wai wani bakano ne baba yana tafiya sai inci naira 1000 kasa takardar naira 1000 ka san Najeriya suna da
akwai abun da takarda da haka
aha sai ya tsinci takardar naira 1000 kasa ashe wani yana can yana hangen shi to da ya zo wucewa sai wancan wanda yake
kallon sa daga nisa
kila ya ga lokacin da ta fada aljihun wani yana
haka dai ba
bai gaya mashi ba kuma haka ba ya aka yi san nan da nan
dubu ɗaya ne ma haka
sai ya zo yace ba bakana nan da ya dauki ya tsinci naira 1000 kasa yace kai ba ni ID card ina ne wai takardar 1000 wai
ID card ɗinsa ne
wai shi bakano da mai wayo sai bakanin ya ce mishi kai ka mai da ni ba kauye ne ko kuma wawa sai ya ce to ya sunanka sai mutumin ya ce mishi suna na Central Bank of Nigeria kamar yadda aka rubuta akan takardar 1000 sai bakano ya kalle shi ya ce mishi to shekarunka nawa sai mutumin ya ce ba bakanan shekara ta 1000 kudi sai bakanan ya ce mishi lalle kan ID card ɗinka ne
haka ga sunanka ga shekarunka
amma daga yanzu ka rika sanya hotonka a jiki ba
ba hoto
hata kara da zagi sakare kawai wannan ka bai rika sa ya rika sa hoton shi ba hoton da ya gani a kan
hata zagi sa wato shi ne sakare
kawai kai mai wayo wanda farko ya ce na farko kai ka mai da ni ba kauye ko kuma wawa to ina ID card ɗinka ne mai sunanka kuma shekarunka na wato shi wannan bakano baba shekara 1000 an ka ce baka shekara 1000 wanda ya shekara 1000 kake
shekarar shi na bakanan wallahi maganar ke da ai amma shi ya yadda haka to kin san dazu nima an aiko min da gaisuwar barka da Easter
to
nima bari mu bada tukuici
to
mu ma ai an yi zaman lafiya bari dan ja bari dan ja waɗannan baitukan na Istahim wanda ke farawa da haka 40 days and 40 nights thou was fasting in the wild 40 days and 40 nights tempted and yet undefiled yow
Na
ce miki a yi zaman lafiya a yi sosai.
Sai mun shiga wani studio a
shekara.
Sai Hollywood.
Kwarai kuwa. Ai a da muryar nan malam ba da ma amma yanzu malam.
Sai Hollywood shekaru sun cinye ta
ko. Ba ana ba tu.
Allah Allah ya kara mana.
Amin. Allah maimaita mu da kuma.
Allah
yauwa. Amin. Mun ba da.
Amin. Amin to daga malaba Juna da daga mana hannun sabili da aka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin.
Baba ya ko makeri.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.